Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25, 31, da kuma 41. Ga masu sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kuma suna iya samu mu ta tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na FM a Jamhuriyar ta Nijar da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin wani yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A duk ranar Talata, shirin yau da gobe yana yada zango a Jamhuriyar Nijar tare da wakiliyar mu a can Tamar Abari, wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. To sai a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. I didn't care about it so much, 'cause all I believe was a dream. And it was so beautiful. Now I realize you were standing there. You're thinking when I thought that no one was around. Now I understand that you came off a dream. This dream has made my life so beautiful. Oh, now I
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu sauraro, barkamu da warhaka, barkamu da saduwa da ku cikin wannan shiri mai farin jini yau da gobe, wanda a yau zai leka coci-coci inda daukacin al'ummar Kristoci ke shirye-shiryen sallar Kirismeti ranar haihuwar Annabi Isa alaihi salatu, mai matakar mahimmanci a rayuwar kowane mabiyi yaro ko babba, kamar yadda wasu Kristotin ke bayyana min.
Sunana Hannatu sai ka ce mu lokacin sallah ta Noel gaskiya muna zuwa matasa muna zuwa muna yin bayyana na ga YouTube ɗin kuma saboda muna yin theater muna yin choreography muna yin waƙoƙi nuna murnar mu domin alfoyi su almasu yi mai ceto mu a ranar Noel in muna zuwa ba da yara ba su kyaututtuka hakan ga saboda mu gura musu irin farin cikin da muke da domin wannan murna ta sallah muna ba yara biski bombo haka kayan wasa muna rarrabawa gaskiya
ni ne mai suna Reverend Iro Dan Hawa Iglesia of Abundance idan an san ce game da Christmas gaskiya ne akwai taimako sosai domin lokaci ne musamman na ziyara kuma cikin ziyara din kuma akwai taimakawa muna taimakawa jama'a daban-daban kun lokaci mukan zo mukan gayyace su cikin gidajen mu mu zo mu taimake su kuma lokaci mukan ziyarce su har a cikin kurkuku muna zuwa domin mu zo mu kai da mutane kuma abanda Allah ya kwace mun shi muke so da shi domin mu taimake su da shi muna zuwa halikita har sabi ne wannan lokaci muke ziyara ga marasa lafiya ajini ana badawa duka wannan alheri ne kuma muna taimakawa ƴan uwa waɗanda aka san suna da rauni cikin tafiyar su anda fasa da to gaskiya ne ana samun taimako sosai ma kun ma ba wannan lokaci muna sallar Christmas duk inda Krista suke suna nan suna wannan shagulgula da wannan murna kuma shi yasa ma ana nuna ma ƴan uwa muhimmancin wannan rana da muhimmancin kuma wannan lokaci domin tunawa ce da yadda Ubangiji Allah ya aiko da Yesu Almasihu a duniya lalle akwai tsadar rayuwa sosai ma amma wannan kuma tsadar rayuwa ba ta hana mu mai abin da za mu yi da abin da muke da shi
Reverend Abba Musa Mustafa na ERN Eglise Evangelique de la République du Niger ya ce sun gode ma Ubangiji da ya ba su damar taimakawa
sunana Abba Musa Mustafa Eglise Evangelique de la République du Niger
to gashi lokaci ne tantan na shirye-shiryen Christmas yaya shirye-shiryen Christmas suke tafiya
kamar yadda muka saba da muna yi a taimaki wanda suke cikin bukata un akwai dama to mun wa ubangiji godiya akwai dama shi kuma ubangiji ya ce wa'annan wanda suke masu karamin karhin nan me yasa su cikin jama'a dan ya godiya yanda ban gaskiyar mutane suke sai mutum ya ce Allah 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 amma ba taimakon dan uwan shi shi kuma ubangiji ya ce daga shi in ka taimaki uwayenka ka taimaki irin wa'annan mutanen mu kuma abinda muka saba yi muka gani kowace shekara ana yi muna yin shi bakin kokari ba mu ce ba mun iya duka komai amma dai bakin kokarin mu muna yi
kamar sumi-sumi ne kuka shirya yanzu ba na kyaututtuka ne a'a ziyarce-ziyarce ne ko kuma mine ne kuka shirya
akwai ziyarce-ziyarce amma mu mun yi son a yanzu a shekarun mu sai dai a ziyarce mu muna zuwa mu taimaki dai mutanen kamar wanda suke masu karamin ƙari in suka zo su ban mu barin su haka nan in suka ziyarce mu muna jin daɗi kuma masu bi tsakanin masu bi duka ana ziyarta-ziyarta ekilojiyoyi suna tashi su tafi wani guri akwai ma waɗansu masu waƙoƙi sai su sauko su yi waƙoƙi waɗansu kuma su yi wa'azi waɗansu kuma su yi taimako to mu dai muna guri ɗaya
ku ga kamar irin taimakon da ake shiryawa kamar sumi-sumi ne ake bada
mu dai a cikin da muka fara yi a nan abinci ne muke badawa abincin kuma da muke yi godiya ce muke gwadawa ubangiji ya taimake mu muna da abinci sai mu bada abinda muka ci shi bakin mu za su ci in muka abinda muka samu mu raba da ƴan uwa mun wa ubangiji godiya ubangiji bai bar mu haka nan ba ya taimake mu to mun ma sai mu taimake ƴan uwa saboda ubangiji abinda yake so kenan
to baya ga wannan kamar akwai wasu shagulgula da kuke shirya kamar ko azuzzuka ko fadakarwa ko wani sauran abubuwa
wazi da ake yi duka fraska ɗaya ne iri ɗaya ne zawal mai ceto a duniya wanda aka fara hadawa inda aka aihe shi da wanda suka ziyarce shi ko ina sai ka ji ya yi daidai wa'azin don mutane ubangiji bai bar ba mutane cikin duhu sai daga baya mutanen sai suka da aka haɗiya wannan aka yi musu faɗakar wannan suka ta yi suka gani abinda aka gaya musu daidai ne su ma suka yi hal ya zo gare mu yau mu ma muke yi
wa mine ne kuka tana dama kamar wannan ƙasa ta mu kasancewar yanzu wannan zamani da ake ciki na tashe-tashen hankali akwai wasu addu'o'i da kuka yi tanadi
wannan zamani da muke ciki Allah ne da zamani amma kuma mun ji daɗi mun yi murna addu'ar da muke ubangiji ya kare ƙasar mu kuma abin da nake so in ja in faɗi zan ƙara fadin shi na fade shi tun daga fara amma yanzu ban mun Niger kalmu ja baya muna addu'oi muna addu'oi don a ci gaba komai daga Allah yake Allah in ya kawo kuma ubangiji yace ga abin da za ku yi mun kuma muna cikawa mun ji dadi yanda ana sutunin din mutanen mu a ko ina suke muna addu'a kuma zaman lahiya ubangiji ya bada arziki hutu shi yake da komai ya ci komai kada mu ji tsoron komai kada mu koma baya muna addu'a saboda ƙasa yanda shugabanni wanda suke iko ubangiji ya taimake su
sai dai matsalar tsadar rayuwa da ake fama da shi ya taka rawa a shirye-shiryen cewar wasu mata
sunana da Ibrahim Louis to shirye-shiryen sallar Noel yana nan muna ta yi bisa ga alherin Allah bana godiya ga ubangiji da ya tunda har ya ƙara nuna mana wannan shekara rai da lafiya gaskiya sai dai mu ce mishi mun gode antaka dai kai haka nani akwai tsadar rayuwa amma duk da haka nan dai kai godiya ga Allah muna ta yi bakin gwalgwado akwai abubuwa da yawa da ana shirya gaskiya surtu bisa kan harka abinci kayayyakin yara duka da sauransu godiya ga Allah mun samu mun yi ina da yaro biyu na samu na yi dai bakin gwalgwado an mata kitso da sha ga yana dimkin da ne yana can har yanzu ba mu same shi a hannu ba yana wurin tela ina gaida ɗan uwa duka masu bi ina makuwa fata alheri kuma ina makuwa fata ya salla lafiya ina gaida sauran ɗan uwa na da ke maraɗi ina fatan kuma su yi salla lafiya bisa ga alherin Allah gaskiya a ci gaba da addu'a kuma mu yi kokari mu yi aiki da abin da muke da shi ga hannu kada mutum ya sa kan shiga wani bashi da menene abin da kake da ka yi aiki da shi
sunana madan Sahiru Umma to bikin Christmas mun gode ma ubangiji za mu cewa bana ho bana ci komai ba ya tabuwa musamman kayan gani wanda mun sani cewa idan ba da su ba to har ka sai a hankali to kuma gaskiya akwai tsada sosai akwai tsadar rayuwa abinci yayi tsada kayan legume kayan ya duka dai gaba daya amma duk da haka nan dai mun sani cewa alherin ubangiji yana nan to lalle dai kam an tanada wani abu na dan sau abin da na sau daidai karfi daidai ruwa daidai saki bisa ga alherin ubangiji muna sa Allah dai nuna mu wannan rana sai mu raba tare da yaran mu kuma raba tare da makwabta mu raba tare da ƴan uwa bisa ga abin da muke da shi inda yake sallah ce wadda take da tarihi sosai kuma sallah ce wadda dukkan inda mabiya suke suna fatan su ga wannan rana sannan kuma sallah ce wadda take tuna samun bisa ga kauna wadda ubangiji Allah ya yi ma dukkan duniya gabaki daya wato ta wajen aihuwar Isa almasihu dalilin wannan ina isa da gaisuwa ta ga dukkan ƴan uwa Kirista waɗanda suke a nan cikin ga jihar Zandar ina kai gaisuwa musamman zuwa gare su ina fatan alheri gare su ubangiji ya nuna mu wannan lokaci yayin da za mu yi wannan sallah ta Noel cikin farin ciki cikin koshin lahiya cikin kuma jagoranci na ubangiji Allah tare da kuma ƙara addu'a ubangiji cikin mu kowanne mai bayyana mu ya ci gaba da bayyana mu cikakkiyar Noel domin mun sani cewa lalle mukan sa sutura mu sa mutum sha amma ba shi bane Noel Noel shine tuna bisa ga alheri wanda ubangiji Allah ya yi mana kauna wadda ubangiji Allah ya yi mana ta wajen Isa almasihu kuma bisa ga dukkan mutane na karkara na yankin Zandar ina kuma gaida dukkan ƴan uwa masu bi waɗanda suke jihar Maradi ina gaida ƴan uwa masu bi waɗanda suke jihar Yame dukkan fadin Niger dukkan ma fadin duniya idan dai dukkan inda za a yi muryar mu to muna isar da gaisuwar mu zuwa ga dukkan ƴan uwa masu bi muna ci alherin ubangiji ya kasance tare da su ubangiji kuma ya bayyana mu wannan rana cikin koshin lahiya da alherin sa
yau kuma na samu wata uwa cikin shirye-shiryen abincin da za a rarrabawa waɗanda aka gayyata
yauwa nan kuma ina tare da tanti sai ku gabatar da sunan ku ga kina ganki tanti
sunana madan Abba Musa Mustafa Ayu Maryama ne amma an yi kira na da baba Ayu
to baba Ayu na ganki anan kin himmatu wajen shirye-shiryen Noel din ne ina gani nan cake ne kike yi ko kuma
cake ne nake yi
cake ne
ake yi shirye-shiryen Noel ne an taru an yi wa'azi an yi waƙoƙin yabon Ubangiji an ji gargadi kuma sai a huto daga min addu'a a komo nan a zamna wannan cake da nai sai a yanka a ci da jama'a duk da suka taru a wurin ko su wane ne su duka ɗan uwa cikin almasihu da cikin musulmi dukkan wanda suka ziyarce mu gaba ɗaya muke haduwa
nan a nan gidan naku gaba ɗaya ake haduwa
gaba ɗaya ga church din nan mun kare hidimomin yabon Allah sa'annan sai a zo kuma a yi hidimomi na jiki a ci abinci a ci wannan keke da nake shiryawa
gaba ɗaya kenan kuna gayyata har da ma musulmi
duka kowa da kowa wanda makwabta duka tare da su muke shekara da shekaru gaskiya ana tare
a sha'afa shirin yau da gobe ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC shirin yau da gobe shiri ne da ke tabo muhimman batutuwan da suka shafi rayuwar matasa da mata kama daga al'amuran ilimi kasuwanci tarihi kiwon lafiya zamantakewa da dai sauransu yanzu zan sake mika gagamar shirin ga Tamar domin ci gaban tattaunawar ta da bakinta Tamar gare ki
to kuma a bangaren ku na mata baba Ayyu baya ga wannan akwai wani abu da kuka shirya
to duka a cikin ekklesiyar ne a cikin majami'an ne ake yin komi da komi fannin mata fannin kananan yara fannin mazaje duka haduwa ake gaba ɗaya a yi wannan hidima babu wani bambanci da ban haka nan
to kamar akwai wani kin san lokacin Noel in yazo kamar ana kai ko wani asibiti haka ko kuma gidan yoyon hutsari mata ko kuma gidan marayu da sauran tsakanin kuma ta muku har hado wani abu wanda kuke bada
akan yi haka nan fannin ekklesiyoyi gaba daya wanda ake cewa ekklesial amen wanda ta hada church kamar ta nan birni zango sabon gari duka matan suna haduwa ana ce da ita kungiyar amen wato ita ta hada dukkan wayannan church kenan matan sukan tashi su yi wannan hidimar inda suka yi program din in zuwa gidan kaso ne ko zuwa can wurin masu yoyon hutsari ne wato shawara da ta bada nan ake nuna da dukkan abin da aka shirya na akai musu
kudade ne kuke hada tsakanin
ba kudade ba kayayyaki dai haka kamar na jiki ko wani sabuli wani duk dai abin da dai aka tattara na bukata ake kai musu a yi musu kuma addu'a a yi musu gargadi
to kamar bana ce kowa ya santa kamar yaya zaki bambanta shekarun baya da bana yadda wannan Kirsimeti ya zo muku
to sai a ce godiya ga Ubangiji duk abin da ya waru alheri ne ga dan adam ko dadi ko wuya sai a karba da hannu biyu domin ayar Ubangiji ta ce a Roma sura 8:28 dukkan al'amura suna aikata ga alheri ga waɗanda suke kaunar Ubangiji ko mi yazo sai a karbe shi da hannu biyu a godiya Ubangiji kuma shi yake warware dukkan matsaloli kuma shi yake wadatarwa cikin wadata
in aka duba yadda ake cikin matsin rayuwa yanda rayuwa ta yi tsanani kayayyaki suka yi tsada
sai ayi gurgurdan dukkan abin da yake cikin hannun mutum
yanda kuka shirya kayayyakin da kuka saya kamar na dani ko kuma akwai dan canji kada
akwai canji sosai cikin farashin ma an kaje ka kana gani ai hulawar da zaki saya ko a bara a jika dala 80 bana 120 150 ma wani wuri take to kin gani ai akwai bambanci sosai
shiraguna su awaki
ma duka akwai bambanci sosai
amma kuma dai haka nan za a kwatanta ai
ta ai daidai karfi kare kuwa
ngode baba ayu pastor Zahiru Abdu na Eglise Assemblée de Dieu cewa yayi yadda shekaran nan ta riske su haka za a dama
Christmas dai kamar ko wadanne shekaru haka take riskar al'umma wani lokacin wadansu suna da halin da za su abin da ya kamata wadansu kuma sai dai a hankali ko ta shekara dai haka abubuwan suke zuwa a mutane suna a shirye tunda ko dazun nan muna magana da wani yace mini to yaya zancan 24 tunda mahi yawanci za ka gani ana shagulgulan 24 har zuwa 25 nace to kina nan muna ta shirye so muna gani akwai zumudi akwai yadda mutane suke sa himma akwai yadda mutane suke kimtsi na wannan ne sallah a wannan hakikan ne shine kamar yadda na faɗa da farko cewa waɗansu in taru suke suna da abun hannun su to da yawa kamar zaka gani akwai damuwa haka dai ake lallabawa ai abun da ya kamata a yadda dai aka dama sai a sha haka nan abun da dai zaman to wajibi shine yin addu'o'i domin zaman lafiya da kuma yin hulɗa tare da makwabta kamar dan abun da aka dafa a raba tare da makwabta yan kyaututtukan da ke da kai a raba tare da makwabta wannan wajibi ne kuma mutane suna kokarin su babban abun da ya kamata a mai da hankali da akai shine yin addu'o'i domin zaman lafiya a cikin kasar mu domin kuma arziki da wadata su habbaka a cikin kasar mu
babban abun da mun ka shine gargadi jan hankali na membobin ikkilisoyin mu su gane cewa fa ba su da abokin zama dan ba shi wannan musulmi wanda ke kusan su ba mai yawancin mu ma daga jin sunayen mu daga can mun ka fito iyayen mu kannan mu yannun mu da dai sauransu makwabtan mu duka musulmi ne so dole ne mu gargadi membobin mu su san irin zama wanda ya dace da za su domin saba musu saba ma iyayen mu ne so sai mukan aika goron gayyata akwai ma wadansu abokai na musulmi ne idan ban gayyace su ba hal magana suna gaya mu to shi yasa ina iyakacin kokari in ga cewa ko ta WhatsApp ko ta kira ko ta aika SMS mu ga cewa mun gayyace su wajen wannan sabga ga mabiya don a samu zaman lafiya a ƙasa kada ka dubi makwabcinka idan ba addini ɗaya kuke yi ba ka dube shi tamkar maki amma ka dube shi tamkar dan uwa tamkar abokin zama wanda ya fi kusa da kai wanda kowane irin matsi ka shiga shine shike kusa da kai shine zai kawo maka dauki na farko to wannan shine babban kira wanda nake ga dukkan Krista ba na zandar kadai ba wanda ke kusa da kai ko musulmi ne ko Krista ne kai ko bai da addinin yi tunda dai shi a kusa da kai shine dan uwanka
When I broke your rules, we still made friends, so I hung with fools. I'm searching, I've never found a love like yours, 'cause what you do is what nobody does. Can't deny that you always get to grease me. Life is hard, but through your eyes it's easy. You're all that I need, the air that I breathe, the joy for my grief, the reason I leave. Your peace for my war, a friend to the war. Right now I'm on the streets, I've got to act small. You're a true definition of love is kind. A filthy me that you redesign. The guts of you are always on rewind. Of my mind, your love ain't hard to find. You're awesome, you did the good to my bad end. With this money, my hand,
love, 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 she never needs trouble in life. She never needs our love. She never needs our love. She never needs our love.
Madalla a gaida tamar da tawagarta kafin mu yi sallama da ku masu sauraro za mu leka bangaren kwalama
to Madalla masu sauraro yanzu kuma za mu shiga kitchen dan sauraron girke-girke
assalamu alaikum shalin kwalama na murya Amerika sunana Hajiya Salamatu daga nan restaurant Lusunan Tribune yau za mu muku da huwa harar kaza yanda ake harar miya da kaza
kin ce harar kaza da huwar ta daban hara kuma baka ja daban koko kakani harar kaza
a gafarce mu harar da huwa nake ni za mu harar miya ta kaza in zaki harar miya ki ta kaza zaki je ki siyo kazar ki a yanka miki ki zo gida ki gyara ta ki wanke ta ki sa mata attaruhu ta hornuwa masoran ki ki sulalata in kika sulalata sai ki sabke ta ki soya ta in kika soya ta ki mida ta shari guda
da mai
da manki zaki ku sawo ki sa mai kadan a tukunyaki ki yanka albasa ki yanka tumatir dan yanki ki daddajaga attaruhun ki da tafarnuwa ki sa in kika sa ya soyi sai ki dan zuba sauran ruwan sulalan wannan sai ki kaka zaki ki nannasa wanda kika soya zaki sa mata ruwa kadan ki dora ta bisan dan garwashin ki tana yi ta samu kamar awa guda an kare salamu alaikum murya Amerika
to ita wannan harar kaza bata da mawuyari kamar dami da menene ake iya cinta
to ya danganta ko da tuwon tsaki kina iya cinta saboda dai miya ce ita miya ce kuma
ta kuma an sa magi a wannan miya
eh to wani kin san yanzu ba mutum duka ba yake cin magi saboda mutane lahiya ta yi karanci in kana so kana iya sa magi star guda kwaya daya a ciki amma gaskiya ba helallihi ka sa ba zakin kazan ma yana yi
yani anti sala gishiri ma ban ji ba kin sa ya sala
za a sa gishiri mana da gishiri
to
da gishiri a yanzu ai sulale kowa ya san da gishiri ake sulale kuma kazan ma in zaka wanke ta kana sa mata gishiri a wurin wankin cikin ruwan wankin ana sa gishiri
a cikin san da yake yanzu akwai marasa lahiya wai ji nake ko ta yan wani me ake ta yan ta yan hawan jini ce ba a sa gishiri
ayo ai ko ana hawan jini ma malama tamar ana sa gishiri saboda ai magi ne ba a ce amma gishiri dole ne sai an ci shi tunda bai yiwa jikin dan adam ya zauna babu gishiri babu sukari kenan dole gishiri ana bukatar shi
to ana iya cinta da su shinkafa da koko da biskin kadai ake cinta
in kina so ki ci ta da shinkafa in kina so ki ci ta da kuskus in kina so ki ci ta da maka in kina so ki ci ta da doya duk yanda ya danganta da abin da kika hikari ko da biredi ma in kina iya zaki in kin samu hali zaki ci ya danganta da halin mutum
masu sauraro da haka ne kuma zamu nade tabar mashirin namu ne yau muna taya ƴan uwanmu mabiya addinin Krista duk inda suke fatar ayi bukukuwan Christmas lafiya sannan a kula da haƙƙin makotaka duk da cewa ana fama da matsatsin rayuwa yanzu a madadin Tamar Abari da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin sai Julie Lazarus Gresham da ta daidaita mana sauti Aisha Mu'azzu ce take muku sallama daga nan birnin Washington DC ma'assalam
Baruwanta yau da madalaci yau yara suka za a gaban su kwanai ba za su bare ba I'm